Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ful na amari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani malami ro
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku kamar yadda muka yi alƙawari yau zamu sakar muku filin ne gaba daya zamu koma gefe ne da Usman
eh mu zamu bari yau ya huce su su shiga
zamu bari eh su kuma kada su bari ya huce
yawa
saboda haka sai a gyara zama kamar yadda muka yi dama mun fadi kaida muka ce kowa zai aiko da gaisuwar sa ka shige sakan wato daƙiƙa 15 yawa duk wanda ta shige dai kamar yadda muka faɗa
to zai ya bari ya huce
kawai wanda ya bada daƙiƙa 15 ko ƙasa da haka insha Allah zai ji gaisuwar sa
zaka iya faɗin shirin ne ko mutum 100 ne in dai daƙiƙa 15 za su faɗi shikenan
gaji shikenan magana ta ƙare saboda haka a gyara zama
ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan musulmai na duniya da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida mutanen Jigawa da birnin Kudu. Ina gaida maman Sultana da maman Anisa da yayana Shamsuddin. A ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga familin Ahmad Ali Samaniya da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya maka sunana Usman Adamu Aliyu auditor channel na murya talakalashin jihar Kebbi. Ina gaida yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana baɗi lafiya. Nagode daga Usman Adamu Aliyu jihar Kebbi Nigeria.
Assalamu alaikum sunana Umar Gida Dugumi jami'in wadar da talaka ta kasa a madadin ni kaina da iyalai na ina ce dukkanin musulmin duniya barka da sallah da fatan Allah ubangiji ya maimaita mana
assalamu alaikum sunana Su'ad Garba ka garko ina yi wa daukacin jama'a musulmi barka da sallah Allah ya maimaita mana haka ina nika sakon barka da sallah ga martaba sarkin ka garko Alhaji Su'ad Abubakar Allah ya kara lafiya da ni sauka na an
assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka sunana Zaidu Bala Kowa sabuwa birni Kebbi shugaban kungiyar murya talaka da kasa ina yi mu ƴan uwana musulman duniya barka da sallah ina yi mu ƴan murya talaka baki daya barka da sallah
Thank you. sunana barista Dallame Alhaji Oshishi na ma'aikatar shari'a mina jihar Niger. Ina mika gaisuwa barka da sallah ga daukacin masu sauraron sashen Hausa na murar Amurka tare da uwa da abokan arziki da fata a sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Sunana Alhaji Ma'auya Abubakar Zomi daga jihar Zamfara. Da farko ina yi wa mai gidana mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad barka da sallah tare da dan uwa musulmi da fatan sallah lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Sunana Adamu Attahiru, sakataren Jibi Social Media na kasa. Ina sai amfani da wannan dama domin in wa shugaban kungiyar Izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da sakataren sa Sheikh Kabiru Haruna Gombe barka da sallah da musulmin duniya baki daya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sashen Hausa na murya America. Sunana Muhammadu Hassan Maradun Tamburan Maradun. Ina amfani da wannan dama in tura da sakon gaisuwan sallah ga dukkan al'umman musulmin duniya baki daya. Allah mai mai ta muna fadin badar amin.
Assalamu alaikum. Sunana Hafiz Balaraba Gusauciya mamurya talakarishin jihar Zamfara. To ina miƙa dumban gaisuwa ga jama'ar musulmi baki daya da fatar sun yi sallah lafiya da ayyukan kungiyar murya talakarishin jihar Zamfara musamman mai girma mataimakin gwamna da fatar sun yi sallah lafiya. Allah ya mai mai ta muna ta fadin badar amin.
Assalamu alaikum. Sunana Affan Buba Buya shugaban kungiyar murya talakarishin jihar Gombe. Ina yi wa dukkan yan kungiyar murya talakarishin jihar Gombe murnan barka da sallah. Allah ya karba mana, Allah ya nuna mana na fadin badada, Allah kuma ya sa muna cikin masu imani da lafiya amin.
Assalamu alaikum sashen Hausa na biyoyi. Sunana Anas Azika Hoja birnin Kebbi. Ina wa al'umman musulmi barka da sallah da fatar kowa ya sallah lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mu.
Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Mansur Almugumel jajigawa tare da Najeriya. Ina musulmin duniya da Najeriya fatan an yi sallah lafiya. Allah bai maimaita mana ita fitar mu da alheri a kasar mu Najeriya. Amin. Ba mu shigo wani nagari. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Mai magana da Dr. Nasiru Ali mai magani birnin Kebbi, sakataren masu maganin gargajiya na jihar Kebbi, sarkin yakin murya talaka. Ina amfani da wannan dama dandalin BOA mika sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkan masu sauraron ku.
Assalamu alaikum. Sunana Sani Muhammad Cindo daga unguwar Karufin Maraki Aboki tarayyar Najeriya. Ina yi wa ƴan uwana barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mana amin summa amin.
Alaikum dandalin BOA. Sunana Fatima Halliru Daura. Ina al'umma barka da sallah. Ina Ibrahim Alfa Ahmed barka da sallah. Ina Ali Mustafa Zakuta barka da sallah. Ina Sheikh Abdullahi Balalo barka da sallah da sauran al'umma baki ɗaya. Nagode.
Assalamu alaikum. Sunana Aminu Abdubakar Noma Sani ne nake daga kungiyar murya talakarishin jihar Kano. Ina yi wa musulmi fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah maimaita mana ta fadin badada.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da fatan ina so in miƙa sabon gaisuwa na sallah daga ƴan uwa da abokan arziki da abokan aiki na ma'aikatan shari'a. Ni ne Shehu Suleiman Kwantagoro, ma'aikatan shari'a Mina.
Assalamu alaikum. Ina magana malam mai zanen hula gwallon jihar Bauchi ne wa dukkanin al'ummar musulmi barka da sallah kuma Allah maimaita mana. Amin.
Sunana Ali Muktar Umar, unguwar Kwalli a jihar Kano dake Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa barka da sallah ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na BOA da dukkanin al'umman musulmi na duniya baki daya. Ina kuma gaishe da antinmu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na BOA Hajiya Halima Jumro, da fatan ita ma ta yi sallah lafiya a duk inda take.
Mai magana Alhaji Murtala mai gaɗa Kwantagora. Ina miƙa sakon gaisuwan barka ga sallah dukkan musulmin duniya baki daya. Allah ya bar zumunci. Da fatan Allah ya ba shi wa ƙasar Muhammadu Buhari lafiya da dawo gida cikin da mulkin cikin lafiya. Amin.
Amen. Can't go no farther than a woman let him. Oh, oh, Lord. I said a man can't get your love unless your woman let him. Oh, oh, Lord. If you go home, find a man in your kitchen.
Assalamu alaikum. Firin Abari Yahuci Sani Ahmad mai riga Bauchi ke muku barka da sallah.
da fatan kin uwa musulmi da duniya gaba daya cikin sallah lafiya. Allah mu ta mana kudin bura daya. Assalamu alaikum sayan juma.
Assalamu alaikum. Sunana Yahya Muhammad Umar daga Kano, Nigeria. Tukuntawa Zuru na miƙa sakon barka da sallah da dukkan musulmin duniya musamman Syria, Iran da Saudi Arabia.
Assalamu alaikum yau ya Hausa. Ya sabaka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Daga naku sauranku Alfan Jama'a Alhaji Abdu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Yahya Abubakar Karfi malumfashi local government Katsina State. Ina miƙa sakon gaisuwa barka da sallah ga dukkanin musulman duniya gaba daya.
Assalamu alaikum. Ina gaishe da kanina da yake Washington DC. Ina gaishe da kanwata Sa'adu da yake Washington DC. Da fatan sun yi sallah lafiya kuma ma'aikatan ina muku barka da sallah. Allah ne mai ta.
Isa Muhammad Yusuf daga Kampala, Uganda. Ina miƙa sakon barka da sallah ga Madugo uban tafiya wato Ibrahim Alfa Ahmed, Salman Al-Farisi da kuma Isa Muhammad dake Ba'idi.
Assalamu alaikum kana Abdullahi Farfajani. Sakon barka da sallah ta ga Hadiza Abubu Matadi kuma da Maryam Sanusi Dugama da Yazid Falalu da Akarami Telegram dake garin Jani.
Assalamu alaikum. Sunana Anwar Muhammad Gaidam. Ga gaisuwa sallah ta zuwa ga al'ummar garin Gaidam, jihar Yobe da ma duniyar musulmi baki daya. Nagode.
Assalamu alaikum gidan radio. Sunana Aisha Gambo Barau. Ina ce iyaye na murna da ƴan uwana da yayuna.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Inyash mai gida Jaranya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta da barka da sallah ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya.
Assalamu alaikum. Sunana Badamasi Ibrahim Sabon Sara da Magarabi Niger. Ina gaida Alhaji Hamisu Zangon Daura, ina gaida Alhaji Abdu da Magarabi, ina gaida dukkan al'ummar jihar Niger gaba gabaɗaya.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Mele Sufari jihar Yobe. Ina yi wa ɗaukacin al'ummar musulmin duniya fatan aikin sallah lafiya.
Sayula, ina miƙa sakon barka da sallah ga daukacin musulmin duniya da fatan za a ci gaba da sagurgulan sallah lafiya daga nan Yola, Kano a Najeriya.
Wa alaikum. Sunana Aminu Babukar Jada. Ina wa dukkan musulmin duniya barka da sallah kuma ina wa kowa fata alkhairi duniya da lahira.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Sunana Mustapha Alkali Koko daga jihar Kebbi, Najeriya. Ina son yin amfani da wannan dama domin miƙa sakon tayar murnar sallah ga dukkan ƴan uwa musulmi da ke duniya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Alhaji Sidi Dan Karawato. Ina gaida Isuhu Kawun Baka, ina gaida Lamini Kawun Baka, ina gaida Iliya Kawun Baka, ina gaida Alhaji Nura Kyamba, ina gaida Alhaji Samuni Kyamba, ina gaida Ibrahim Baban Ladi a kanan Dabo.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Lasko Fashitu Isa Sojan Najeriya. Ina so in miƙa gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya da fatan kowa ya sallah lafiya. Allah ta'ala ya mutu mu. Amin summa amin.
Assalamu alaikum. Mai magana shine Mustapha Alimamudo. Ina miƙa gaisuwan sallah ga abokina Muhammad Bello mazauna garin Bauchi tare da iyalansa wato Amina da Jamila. Allah ya sa an yi bikin sallah lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Mustapha Muhammad Abdullahi daga Kano ta Nigeria. Ina yi wa dukkanin musulmi fatan sun yi sallah lafiya. Allah ya daimaita wa.
Alaikum biyoyi ni Abubakar Adam mazauni Nigeria. Ina muku fatan Allah ƙara muku lafiya da zaman lafiya kuma Allah ƙara tabbatar da su a kan fadin mutum.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Nurain Abubakar daga Sangwata.
na so mika zan sana zuwa dukkan lokacin dukkan ma'aikatan POE. Allah kai mu samu shekara mai suna ne.
Assalamu bowa wa zarfa da ayin sallah lafiya Allah ya ta ka ani a kaji sunana Ismail Galanje jiga jahar Kebbi. Ina madaukakin musulmin duniya murnar sallah Allah shi nuna mana wata shekara Allah ya mabaita.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Ibrahim Doguru, ina gaida Abba Adamu Doguru da shi da iyalinsa da shi da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ina mika godiya ta tabarka mai sallah ga iyaye na ƴan uwana da sauran dukkan jama'a musulmi na Najeriya da ma duniya baki daya. A kanan fatan alƙawari da kuma samun sauki ga shugabanmu na Najeriya a ne.
Assalamu alaikum, suna Nur Ahmad Aliyu da ke garin birnin Kudu Jigawa da ke Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwa sallata ga daukacin musulmi da ke faɗin ƙasar nan baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya.
Salam sashen Hausa na BOA Hausa, sunana Dauda Umar Janihu daga ƙaramar hukumar Shinkafi Zamfara State. Ina so ku mintsa min saƙon barka da sallah zuwa ga babana Alhaji Umar Janihu da mamana Hajiya Fatima Umar Janihu da ƙanina Shamsu Umar Janihu, ku tashi lafiya, na gode BOA.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Garba Garbati, ina yi wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki na Ungonungu da ke Sanga Local Government Kaduna State barka da sallah. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum, sunana Sharif Abdullahi Al-Kaleri, ina mika saƙon gaisuwan sallah ga dukkan musulman duniya da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana da imani, amin.
Ina mika saƙon gaisuwa ta na barka da sallah ga malamin Aladan Malam Kabiru Angonya Zaria City daga Tijjani Hayin Ojo Sabon Garin Zaria.
Assalamu alaikum, ina mika saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga mai martaba sarkin ƙaraye Alhaji Dr. Ibrahim Abubakar na biyu, sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena Alhaji Jibrin T.O. Ƙaraye da Alhaji Haruna Ɗanladi Ƙaraye.
Sunana Adams Garba daga garin Zin na jihar Taraba, ina yi wa ɗaukacin masu sauraron filin a bari ya huce barka da sallah. Allah Ubangiji ya nuna mana na baɗi, na gode.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan Radio America BOA. Ni ne Suleiman Muhammad Celedi, ina gaishe da ƴan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Halifa Dogon Maja Kano Nigeria, ina yi wa dukkanin al'ummar musulmin Nigeria fatan alkhairi da barka da sallah da na duniya baki ɗaya.
Na Abdulhamid, ina gaida dukkan iyali na, ina gaida dukkan ma'aikatan VOA Hausa da fatan sun yi sallah lafiya.
Salami, magana Bello Habib daga Kano Tarayya Najeriya, ina gaishe dukkan ƴan uwa musulmai baki ɗaya na duniya da fatan yin sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Mustafa Gajjira kana Kano Najeriya, ina yi wa dukkan ɗaukacin musulmai barka da sallah da suke nan, ƴan uwa da suke Najeriya da ma duniya baki ɗaya, har da kuma VOA Hausa.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Mudassir Hudu Sandar Gume, ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga ƴan uwana musulmai na duniya gabaki ɗaya da kuma ƴan uwana na.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Shamu Ahmad Damji daga nan Abuja Nigeria,
ina gaida ilahiyar ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka da ke a birnin Washington DC da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi VOA daga mai sauraron ku Malam Musa Haruna a nan Dimakwa biyar tuwa gabashin Kamaru. Ina miƙa sakon gaisuwa ta barka da sallah duka al'ummar musulmi na duniya musamman ma ga aboki na shi Abu Idris a nan Dimakwa Kamaru.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Saidu, ina gaida Habibu ƴan manzo da Sumayya A Ahmad da Abubakar Saidu wanda yake Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Lawal Muhammad, ina magana ne daga nan ƙasar Faransa. Ina wa ƴan uwa da abokan arziki da ke gida na jihar barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sunana Haruna Sha'ibu Danjomo, sakon barka da sallah ga babban yaya Ibrahim Alfa Ahmed, Isma'ila Bima mai gwambawa, Abdulrazak mai kishi, Danjomo Isa Ramin Huda Hadeja da sauran dukkanin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. Na gode.
Assalamu alaikum, sunana Tijjani Mamuno, ina gaida Shehun Borno da gwamnan Borno da dukkan musulman duniya, ina muku fatan alheri da abokan arzikanmu.
Assalamu alaikum, ni ne Nura Isa daga Rumba, ina gaisuwa da fatan alkhairi ga al'ummar musulmi da fatan an gama sallah lafiya.
Assalamu alaikum, ina gaida Ibrahim Alfa Ahmed da Allah ya mika mun gaisuwa ta zuwa ran Halima da Jimurau daga Kabir Tike kauran Facebook.
Assalamu alaikum biyu Hausa, sunana Abdulhamid Bashir Goyosu bara ga jihar Zamfara, ina ma daukacin musulmin duniya baki ɗaya murnar barka da karamar sallah, kuma ina fata Allah maimaita mana tabbatin bada, amin.
Assalamu alaikum, sunana Rabo Magaji Daura, ina yi ma gwamnan jihar Katsina da sarakunan Daura da Katsina da musulmai na jihar Katsina baki ɗaya barka da sallah da fatan mun sallah lafiya. Allah an samu na bukatu.
Thank you.